Yan takarar manyan jam'iyyun biyu dai a can baya sun taba zama a jam'iyya daya. Dan a zaben shekara ta 2007 Atiku Abubakar ne ya tsaya takara jam'iyyar ACN yayin da Tinubu yake jigon jam'iyyar kuma gwamnatin jihar Lagos. Shugaban kasa a tsare na shugaba Buhari, injiniya Kailani Muhammad, ya ce zabar Tinubu a 2023 shine mafi a'ala ga Najeriya.
Saboda haka muna kira ga duk waɗanda suke kalubalantar gwamnatin Muhammadu Buhari. Ya yi kokari shekaru 63 da ya gabata ba wata gwamnati da ta yi aikin wannan gwamnatin. Kuma shi yasa muke son in Allah ya kai mu 2023 mu samu wannan mulkin mu miƙa ma Yarbawa. Ba Inyamuri, babu Atiku, babu Kwankwaso. Kwankwaso da mun shi yana Kano ne kawai, ba inda za shi, ba inda za shi mai jamhula.
Shi kuma jigon NNPP Bubba Galadima na maimaita cewa gwaninsa Rabiu Musa Kwankwaso ne zai iya lashe zaben, ko da hakan zai kai ga zuwa zagaye na biyu ne.
Karfin PDP a kasar Inyamurai ne da kasar South South. Inyamurai Peter Obi ya dauke, South South Wike ya dauke. In aka ɗebe wannan Kwankwaso ya kwace Adamawa, ya kwace Taraba, ya kwace Gombe, ya kwace Bauchi, Barna da Yobe ma da shi da Tinubu ne suke rigima. Saboda haka mu a iya sanin mu Kwankwaso shine shugaban Najeriya in Allah ya kai mu, kuma cikin ikon Allah wanda baya so ma zai gani. Dan mu ba manya-manyan sunaye da siyan labe muke bi ba, a'a, talaka wanda aka danna haƙinsa shi muke so mu kwato wa haƙin nan.
A bangaren PDP jigon campaign din Senator Abdul Ningi ya ce ba wanda ya kai Atiku Abubakar cancantar amsar ragamar Najeriya a wannan kara.
Atiku Abubakar kusan a yanzu a fadin Najeriya nan ba wani dan siyasa da zai bugi kirji, shi dan siyasa ne kaman sa. Me yasa yayi har ya kai matakin vice president? Yana da san jama'a kuma bayyana jama'a fasara, saboda yare, saboda addininka, wurin da ka fito, baya fasara ka saboda babbar rigarka.
Sauran 'yan takara irin Peter Obi na Labour na kokarin nuna tafiya da matasa da sabon zamani da kore batun bangaranci. Masana na tsinkayo zaben na 2023 zai bada mamaki, dan yanda manyan 'yan takara suka rabu a manyan sassan Najeriya da kuma fitowa daga manyan kabilun kasar. Nasura da Maili Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Atiku.